sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis, 7 ga watan Mayu na shekarar 2020. Salfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC ke farin ciki samu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar 'yan Najeriya mazauna Amurka ta tallafa wasu mabukata a Najeriya. Haka kuma za mu leka yankin kudu maso yammacin Najeriya akan matakin yaki da coronavirus. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yawan masu neman tallafin rashin aikin ya danye kasa kadan a Amurka a makon da ya gabata, amma duk da haka wasu mutane miliyan 3.2 sun gabatar da bukatar neman tallafin yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da haifar da cikas ga tattalin arziki mafi girma a duniya. Gabaki daya ma'aikata miliyan 33.5 suka mika bukatunsu na neman tallafin rashin aikin tun lokacin da annobar ta rufe babban bangaren kasuwanci tun a tsakiyar watan Maris, a cewar ma'aikatar Kwadago da ya hada da kamfanoni da shagunan sayar da kayayyaki da abinci da manyan ma'aikatu da kuma gasannin wasanni. Sai dai adadin ya shafi kusan daya daga cikin ma'aikata biyar na Amurka. Ma'aikatan da suke neman tallafin yawanci ana biyan su ne kasa da rabin albashinsu, amma yanzu ana biyan su waɗannan kuɗaɗe da ake ta baba a wannan lokaci na annoba da ake biyan dala 600 duk mako daga gwamnatin tarayya har zuwa wata hudu masu zuwa. Sannan kokoliyar yawaitar waɗanda ke neman tallafin rashin aiki da ya yi a can watan Maris tare da ma'aikata miliyan 6.9 suka nemi tallafin na rashin aikin yi. Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus, tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi. Ofishin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau Alhamis cewa ba a tsammanin za a kai kokoliwa annobar COVID-19 a kasashe matalauta a duniya har sai zuwa nan da wata 3 ko 6 masu zuwa. Amma tun aka fara samun rashin aikin yi da kudaden shiga da kuma rashin samun isassun kayan abinci, kana kuma yara suna gararan ba tare da allurar rigakafi ba. Tunda farko hukumar ta buƙaci tallafin dala Amurka biliyan 2, to amma kuma yau Alhamis ta ce tana buƙatar adadin da ya kai dala Amurka biliyan 6 da miliyan 700. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya Chief Mark Lowcock ya ce idan ba su taimakawa mutanen da suke cikin tsananin talauci ba, musamman mata da 'yan mata da wasu rukuni da suke cikin hadari a yanayin yaki da annobar, to kuwa za mu yi fama da ragowar cutar a shekaru masu zuwa, wannan zai fi raɗaɗi da tsada ga kowa. Ƙarin neman taimakon ya haɗa ne da ƙarin ƙasashe 9 da suke da rauni, Benin da Djibouti da Liberia da Mozambique da Pakistan da Philippines da Sierra Leone da Togo da kuma Zimbabwe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar. A cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi, Trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne, kana ya ce kudirin zai yi mummunan illa ga karfin ikon shugaban kasa na kare Amurka da kawayenta. Yan majalisa sun goyi bayan kudirin a lokacin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran, inda suka bayyana bukatar su na tabbatar da karfin ikon ayyana yaki a hannun majalisar dokoki. Shugaba Trump ya bada umarnin kai hari a watan Janairu da ya hallaka babban sojan Iran General Qasem Soleimani. Kwanaki kaɗan Iran ta mayar da martani tare da kai hari da makamai masu linzami akan sojojin Amurka da Iraki, da ya bar sama da sojojin Amurka 100 da ciwon tabin kwakwalwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa a farkon makon nan cewa ta bawa dakarun ƙasa 29 lambar yabo ta Purple Heart da take baiwa waɗanda aka kashe ko aka jikkata a lokacin yaƙi. Ƙasar Botswana sannu za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni 5 sannu a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a. Mataimakin shugaban kasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take ɗauka na barkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar, gwamnati ta yanke shawarar ta buɗe tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar. Sangwen ya yi wannan sanarwa jiya Laraba a lokacin da ya tattauna da ƴan majalisa da suke duba buƙatar shugaban ƙasar Makokwesi Masisi akan sake buɗe makarantu da tattalin arziki. Shugaba Masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idoji da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus. Masisi da ƴan majalisan sun saka kyallar rufe fuska a lokacin tattaunawar. Botswana dai ta tabbatar da mutane 28 da suka kamu da coronavirus, kana ɗaya ya mutu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyar 'yan Najeriya mazauna Amurka ta Dangi Forum ta tallafa masu ƙananan ƙarfi a Najeriya a daidai lokacin da mutane ke bin umarnin gwamnati na zama a gida domin daƙile yaduwar COVID-19. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Barka Bashir ta haɗo mana.
Yau ne kungiyar Dangi Forum, kungiya ta 'yan arewa mazauna ƙasar Amurka suka ga dacewar tallafa masu ƙaramin ƙarfi a wannan wata na Ramadana da kuma yanayi na kullun zaman gida sakamakon cutar corona. Wannan dai shine karo na farko da kungiyar ta Dangi Forum ta raba wannan tallafi a jihar Kano Dabo, angwanin Gongozo da Indabawa da kuma unguwar Gommaja na baiwa iyayen da suke da marayu tallafin shinkafa da taliya. Kimanin mutane 216 ne suka ci gajiyar wannan tallafi. Wanda ya jagoranci wannan tallafi a nan Najeriya, Sadiq Ado, ya bayyana dalilan wannan rabu a wannan lokaci na Ramadana da zaman gida sakamakon cutar corona, inda aka fara bada tallafin a unguwar Gongozo.
Akwai kungiya da take ta Forum ta USA Dangi, waɗanda mazauna ne 'yan arewacin Najeriya ko 'yan Najeriya wanda suke zaune a ƙasar Amurka, suka ga ya kamata a wannan yanayi da aka shiga, yanayi na rashin jin daɗi, yanayi na azumin watan Ramadan, kamar yadda ciyaman yayi magana, suka ga ya kamata su zo su tallafa wa al'umma, musamman ga wannan yanayi da ake ciki na wannan annoba ta coronavirus. Sannan suka ga ya kamata su ƙara tallafa wa al'umma, musamman a wannan yanayi da ake ciki, tsada mai kwabo, mai taro, mai sisi, saboda a rage wa mutane raɗaɗi. Ina gaya mana cewa wannan ba shine karo na farko ba, za su ci gaba da taimakawa al'umma, musamman masu bukata ta musamman mabiya bukata.
Shi ma nasa bangaren wanda ya tallafa masa wajen wannan rabuwa a unguwar Indabawa, Comrade Nura Ahmad Dakata, ya ce tallafin an ware shi ne ga iyaye mata masu marayu tare da jan hankalin al'umma wajen aiwatar da makamancin haka.
Muna wannan unguwa ne ta Indabawa tare da kungiyar Da'agundi Charity Foundation da kuma kungiyar Mufarka, wanda insha Allah za a gabatar da wannan tallafi ga iyayenmu mata wanda suke dauke da marayu kuma suke kulawa da wannan marayu. Fatanmu shine irin wannan abubuwa na alkhairi ya zamto cewa al'umma suna gudanar da su a cikin unguwanninsu, kamar yadda wannan kungiyoyi suke yi, kuma kamar yadda muka samu wannan tallafi daga ita wannan kungiya ta wato Dangi Forum a USA.
Su ma waɗanda suka samu wannan tallafi sun bayyana jin daɗin su da tallafin da suka samu.
Ni ce Rabu Umar, gode Allah, mun gode Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mun gode dukkan waɗanda suka yi mana wannan taimako. Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara falala da buɗi.
Sunana Balaraba, ina Indabawa, ina da marayu 10. Ba abin da za mu ce da wannan tallafi da aka yi, da Allah saka da alkhairi wanda muke hukumar suke damu, Allah kai mana maganin su.
Ce Ladidu Umar Bala, wannan tallafi da aka ba mu Allah saka da alheri, ƴaƴana 7, tallafi da aka ba mu Allah saka da alheri, ubangiji Allah ya ji kan mahaifa, an gode madalla. Wannan kuma cuta da ta zo mana duniya, ubangiji Allah ya kare mu, iyayi mana masifa da bala'i.
Kungiyar ta Dangi Forum da ke zaune a ƙasar Amurka ta ce tana fatan ci gaba da bada tallafi ga marayu da masu ƙaramin ƙarfi a nan gaba. Barka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A gari da Baraka Bashir, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.
Walle walle wana ta dauke kama kiyaya kariya ni ogana gobe ba mu ne ba ye ye walle walle wana ta dauke kama kiyaya kariya ni ogana gobe ba mu ne ba ye walle walle wana ta dauke kama kiyaya. Yeah.
ci Allah da dawo manzo babba haka
balle balle mana ta dauke ka ba kiya danyau mu ne magana go babba mu ne ba na roƙon ka ya rabbi dan yi sarman banka dan abin Allah sabon abi da mai kishin ka duk lamun rana albarkacin sa kai zan roƙa
rahoto na musamman game da sassauta dokar hana zirga-zirga a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kuma halin da ake ciki game da matakan hana yaduwar cutar coronavirus a yankin kamar yadda wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana.
Cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Najeriya NCDC ta fitar da sabbin alƙalma da ke nuna cewa an samu ƙarin mutane da suka kamu da wannan cuta ta coronavirus a Najeriya. Sabon alƙalman da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa jihar Lagos tana da mutane sabbi 82, sai Kano mai 30, sai Zamfara mai 19, yanda Sokoto ke da 13, sai Borno ke da 10, sai birnin Abuja ke da 9, Oyo na da 8. Yanzu dai bisa ƙididdiga da cibiyar ta fitar ya nuna cewa akwai mutane fiye da 3,100 da ke ɗauke da wannan cuta a Najeriya, yayinda kuma mutane 103 suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta, sai 534 da aka sallama daga gadan asibiti ko kuma cibiyoyin da suke samun kulawa. Kwata-kwata dai yanzu haka jihar Lagos, wanda dama yake kan gaba da yawan masu ɗauke da wannan cuta ta corona, tana da mutane 1,308, yanda jihar Ogun ke da mutane 95, jihar Oyo kuma na da mutane 52, sai jihar Osun mai mutane 37, yanda jihar Ondo ke da mutane 13, jihar Ekiti na da mutane 12 a wannan yanki na kudu maso yammacin Najeriya kenan. A makon da ya gabata ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin sassauta zirga-zirga a jihohin Ogun, Lagos da kuma birnin tarayya Abuja, lamarin da kuma ya tasiri ga dokacin jihohin na yammacin Najeriya. Najeriya musamman yankin na Yarbawa to koya mazauna wayannan yankuna suka ji da tasaucin da gwamnati ta yi musu
sunana da Dr. Shaibu dan Sudu shugaban haɗaɗɗen kungiyar haɗa kan mutane a yau daren taɓa juna to a gaskiya cewa an yi lockdown ko kuma an hana shiga da fice tsakanin jiha da jiha to ba gaskiya bane wannan domin har hazan yanzu mutane suna shiga su fito daga wata jihar waɗansu za su zo a ajiye su a nesa sai su sauka su taka a ƙasa su kewaya su shiga wata jihar haka ma waɗansu ma suke yi na haka lallai in ba an ɗauki matakin da ya dace ba wannan abin ba yanda za a yi wannan abin ya daina wannan shige da fice haramtaccen shige da fice kuma wannan haramtaccen shige da fice lallai yana kawo matsaloli yanda ya kamata kuma mutane ba sa ba da haɗin kai musamman a ce kamar su waɗansu daga cikin jami'an tsaro waɗansu daga cikin masu unguwanni da sauran mutanen gari ba sa ba da haɗin kai wajen daƙile wannan shige da fice da ainihin ake ci gaba da yin sa a cikin wannan halin da ake ci. Kaga in ana ci gaba da haka to babu ranar da za a ci nasarar yaƙi da ainihin wannan annoba. Dole ne jami'an tsaro su rufe idan su su kau da kansu kuma su yi haƙuri sannan su dage su jajirce kuma musamman waɗanda suke akan hanya ko kuma waɗanda suke a boda na jihohi su kau da kai in dai mota sai ta fasinja ko da MP ce bai kamata a bata ta fice ba to mutanen za su sauka su shiga daji su kewata wani waje su je can gaba idan suka je can gaba sannan motar ta zagayo ta ɗauke su inda zagayo ta ɗauke su sannan su ci gaba da tafiya wannan yake wata motar fasinjan ma za ka ga cewa a jihar da aka yi lockdown ne amma ta ƙetare ta tsallaka wannan hatta ta yanka jihohi ta kai ainihin wajen da ainihin za ta je to wannan ba karamin ci ba zai kawo mana ba kuma ba karamin dawo da hannun agogo ba zai ba
wato ra'ayinmu dai akan wannan kulle da aka mai da shi karfe 8 wato a jihar Lagos gaskiya wannan doka ta yi tsanani muna roƙon mai girma shugaban ƙasa a taimaka a yi mana shiftin ɗin wannan lokaci ko da zuwa karfe 10 ne sakamakon watan azumi domin mun samu wani abu a cikin bakinmu ko da a iyakar unguwarmu ne mu ɗanyi tattaki domin saboda mu motsa jininmu kuma abincin ya samu ya warware shugaban ƙasa a taimaka mana
sunana Hajiya Ummi Muhammad Agege wannan yanayi da muka tsinci kanmu a zahirin gaskiya yanayi ne mai tashin hankali matuƙa wallahi mata mun shiga tashin hankali yadda ika mata wannan yanayi Allah ne ya aiko mana da shi muna kuma fatan ubangiji ya ji tausayi mu ya dauke mana wannan yanayi ya kawo mana karshen wannan al'amari a cikin wannan wata ne alfarma amma fa akwai tashin hankali a cikin lamarin saboda ga gaskiya muna kira ga gwamnati mu dai muna ji ana cewa gwamnati tana bada tallafi to mu dai a Lagos ga komai ba na gwamnati ba abinda gwamnati ta yi mana mu dai muna roƙon alfarma da gwamnati ta shiga cikin wannan lamarin duba mata suna wahala ka san mace yadda take mu mata Allah ya riga yi mu da rauni wata matan kullun ta saba ta ga mijinta ya fita aka zo ana zaune da mun
to a wace dai yanzu haka ɗan Najeriya 265 ne suka dawo gida Najeriya daga kasar daddiya daular Larabawa bayan da aka kwaso su daga birnin Dubai kuma suka sauka a babban filin jirgin saman kasa da ƙasa da ke Lagos aka sanu su dai sun makale ne a Dubai sakamakon rufe tashoshin jiragen sama da aka yi a Najeriya da kuma sauran kasashen duniya sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar ta nan kakakin ta Mr. Ferdinand Oye.
We've been informed directly that every of our returnees has been screened extra safety measures.
Da cewa dukkanin wanda aka dawo da su gida Najeriya da za a ajiye su a wani otal na makonni biyu domin killace su don a tantance ko suna dauke da alamun cutar coronavirus ko kuma a jiragen za su ci gaba da kawo yan Najeriya daga sauran kasashen duniya ciki har da Burtaniya da kuma Amurka a wasu ranaku da ke nan gaba. A wata sabuwa kuma yanzu haka wasu mutane 10 da ke aiki ko kuma alaka da fadar gwamnatin jihar Lagos an tabbatar cewa sun kamu da cutar coronavirus lamarin da ke nuna da kanta fadar gwamnatin jihar Lagos na cikin wani hali kenan na yaduwar wannan cuta ta coronavirus kamar da aka sani dai jihar Lagos cutar yanzu ka taimako wa jiha a Najeriya yawan masu dauke da wannan cuta yanzu ka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada sadarwa kara wa'adin rufe filayen jiragen saman Najeriya babban sakataren gwamnatin Najeriya Mr. Boss Mustafa shine sanar da haka ga manema labarai a Abuja manyan filayen jiragen saman Najeriya da suka hada da na Murtala Muhammad dake Lagos da Namdi Azikwe dake Abuja da kuma na Malam Aminu Kano dake Kano da kuma na babban birnin jihar Rivers wato Port Harcourt kan nan sa rufe su ne a lokacin da cutar coronavirus ta yi tsanani inda kasashe daban-daban su ma suka dauki irin wannan matakai na rufe filayen jiragen saman nasu sai dai kuma wasu jiragen sama daidai ko na sauka bisa yanayi na bada agajin kaka ko kuma dawo da wasu fasinjoji da suka makale a wasu kasashe rautani da ke fitowa daga jihar Ogun na cewa yanzu haka dai likitoci masu koyon kwarewa wato resident doctors kenan sun sha alwashin fara wani yajin aiki na gargadi na kwanaki uku domin jan hankalin gwamnatin jihar maganin ta kara musu kudaden allowance da ake ba su na irin hatsarin da suke fuskanta musamman ma dai a sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus likitocin da sun yi kokan cewa an kara kudaden nasu daga naira 5,000 a wata zuwa 15,000 na wata daya kacal abinda kuma suke ganin hakan bai tace ba ganin yadda wannan cuta ke ci gaba da ruruwa kuma babu ranar kawo karshen ta daidai gwamnatin jihar Dapo Abiodun ya kira ga da su zauna a teburin shawarwari tare da gwamnati domin samun maslaha rautar da ke fitowa kuwa daga jihar da cewa yanzu haka wasu mutane biyu da ake killace da su sakamakon kamuwa da wannan cutar ta coronavirus sun arce da kuma ake ci gaba da neman su ruwa a Jallo a sakon da ya aike ta shafin sa ta Twitter gwamnatin jihar Oyo Shehi Makinde ya bayyana cewa yanzu haka jihar ta Oyo da mutane akalla 33 da ake kulawa da su kuma daga cikin su guda biyu sun arce inda kuma ake ci gaba da neman su yanzu kuma dai wata jami'ar kimiyya dake jihar ta Oyo ta samar da wasu na'urorin ventilator mai taimakawa wajen numfashi ga marasa lafiya musamman masu dauke da cutar coronavirus ita kuwa jihar Osun ta bada sanarwar sallama wasu masu dauke da wannan cuta ne guda 8 da suka hada da wasu nanan yara guda biyu kwamishinan lafiya a jihar Osun Dr. Rafiu Isa Mutu shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai ita kuwa jihar Ondo ta bada sanarwar cewa yanzu haka wasu ma'aikatan lafiya dake aikin sa kai guda biyu sun kamu da cutar ta coronavirus a sanarwar da fitar gwamnatin jihar Ondo Rotimi Akeru Dolu ya bayyana rashin jin dadin sa da kuma alhini game da wannan lamari da ya faru ga ma'aikatan lafiya masu aikin sa kai guda biyu inda gwamnatin jihar ta Ondo ta bada sanarwar rufe kasuwanni a karanan hukumomi 18 dake jihar sakamakon karuwar masu dauke da wannan cuta a jihar ita kuwa bangaren ta gwamnatin jihar Ekiti a kudu maso yammacin Najeriya ta bada sanarwar daukan kwararan matakai na kwace motocin direbobin da suka shigo jihar ba tare da izini ba a daidai lokacin da gwamnatin jihar ta kafa dokar hana shiga da fita a jihar a kokarin da take na dakile bazuwar cutar coronavirus kwamishinan yaɗa labarai a jihar Mr. Muyiwa Olumilu ya ce gwamnatin jihar za su dauki kwararan matakai na lalatawa akan duk wanda aka samu yana shiga jihar ba tare da izini ba a daidai lokacin da ake kokarin yaki da wannan cuta Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
to ma'adalla a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma sai
fasani a takaice
Assalamu alaikum jama'a barkamu da saduwa a wannan shiri na takaitattun labarin wasanni Shugaban hukumar kallon kafa ta Najeriya Ahmadu Phoenix ya ce kungiyar tana tattaunawa da gwamnati game da shirin maido da wasan kallon kafa dan zai tunawa dai an dakatar da harkokin wasanni a fadin duniya sabili da bayyanar cutar coronavirus Mr. Phoenix ya bayyana cewa hukumar tana tattaunawa da ma'aikatar matasa da ci gaban wasanni dan tantance lokacin da ayyukan kallon kafa za su fara aiki ya ce an shiga halin wahala saboda yaduwar cutar coronavirus inda yake dole a yaba gwamnati kan hanyoyin dakile yaduwar cutar COVID-19 sannan yace matakan da gwamnati ta dauka don sassauta kwantatawa ya cancanci abu a gefe guda kuma an bukaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kafa committee da zai lura da yadda za a raba kudin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta raba wa kasashen duniya na tsabar kudi dalar Amurka 500 kowanne a matsayin tallafi don rage raɗaɗin cutar coronavirus wa hukumomin kwallon kafa na kasashen duniya guda 211 ciki har da Najeriya masana kan harkokin gudanar da ayyukan wasanni da kuma masharanta suka bayyana wannan bukata a hira ta da su da farko ga abinda Alhaji Sani Ahmed Toro tsohon sakataren hukumar kwallon kafa Najeriya yake cewa
wannan kungiyar kwallon kafa ta duniya wato wanda ake kira FIFA kaga wato ta yi tunani ta san halin da ake ciki kasashe ciki suka samu kansu wannan cuta ta coronavirus to kudin da aka turo wa Najeriya na farko ne shugaban kasa ya tabbatar da wannan kudin sana nan ne biyu kuma ya tabbatar da ya nada wannan kwamiti din nan ya kasance sun shiga ba kawai a bar hukumar wasan kwallon kafa ta yi abinda ta ga dama da wannan kudi ba
Shehu Umar dan kungiyar marubuta harkokin wasanni a Najeriya yayin tsokaci akan batun
to ni dai na farko ina gana abin da ya kamata a yi shine a duba dalilin da yasa aka bada wannan kudi wato dalilin da yasa ita hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bada wannan kudi ta bada shine saboda mummunan tasirin da ita wannan cuta ta coronavirus ta yi a bangaren wasan kwallon kafa amma magana dauki wani ababa wani ma'aikacin hukumar kwallon kafa ta Najeriya ko kuma wata hidima ta bangaren wani wasanni wanda ba kwallon kafa ba kwata-kwata ma bata taso ba shi minister ya kamata da waɗanda suke masu fadi a bangaren kwallon kafa su duba dalilin da yasa ita FIFA ta bada wannan gudunmuwa
ita dai hukumar kwallon kafar Najeriya na cewa za ta yi amfani da wannan kudi ne wajen inganta wasanni da kuma biyan ma'aikata albashi Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
Azair Abdulwahab Muhammad to yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi bayan gaisuwa da fatan alheri Nina Aliyu Isa birnin Kwani Jamhuriyar Niger kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama da kuma kamar yadda Allah ya wazabta mana shi ga dukkan kowane musulmi a matsayina na matashi azumi da Allah ya wazabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba kamar irin yadda wasu mutane ke tahaya su do makamai suna kashe-kashe ko kuma su do ɗan mata suna raye-raye ko kuma suna zinace-zinace ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanda to alhamdulillah ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhuraman watan azumin Ramadana da Allah ya kamo na kuma mu makaranta alqur'ani na sai mu yi godiya da Allah ya samu mu kasance makaranta alqur'ani kuma ko bayan azumi muna fatan Allah ya sa wa garayuwa da muke ciki ta koda wasu karatu alqur'ani da yawan ibada ga Allah muna fatan koda bayan azumi ya huce Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sallallahu alaihi wa sallam
to Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
masu neman tallafin rashin aikin yi ya danyi kasa kadan a Amurka a makon da ya gabata amma duk da haka wasu mutane miliyan 3.2 sun gabatar da bukatar neman tallafin yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da haifar da cikas ga tattalin arziki mafi girma a duniya majalisar dinkin duniya ta sake yin kiran neman tallafin biliyoyin daloli na tallafin coronavirus tana cewa kudin ya zama wajibi domin kare rayukan miliyoyin mutane da kuma taimakawa a magance yaduwar cutar a kasashe marasa karfi Shugaban Amurka Donald Trump ya ki amincewa da matsayar da majalisar dokoki ta yi na dakatar da shi daga yin amfani da karfin soja akan Iran har sai ya samu amincewar majalisar a cikin wani sako da ke bayyana kin amincewar tashi Trump ya kira kudirin a zaman cin fuska ne kasar Botswana sannan za ta fara sassauta dokar hana zirga-zirga ta makonni biyar sannan a hankali domin takaita yaduwar coronavirus a ranar Juma'a Mataimakin shugaban kasar Sulamba Tsogweni ya ce bisa la'akari da irin matakin da gwamnati take dauka na barkewar coronavirus da kuma irin yanayin cutar gwamnati ta yanke shawarar ta bude tattalin arziki sannan a hankali yayin da take lura da yanayin cutar Tsogweni ya yi wannan sanarwa jiya Laraba a lokacin da ya tattauna da 'yan majalisa da suke duba bukatar shugaban kasar Makokwesi Masisi akan sake bude makarantu da tattalin arziki Shugaba Masisi ya zaɓi bin matakin tsarin da ya dace da ka'idodi da jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da takaita yaduwar coronavirus.
Masu raro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku dosa abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi Alhashin kuma daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.